da fa akan cewa a ai matakar ya fakar da hashi ba ko da mani bai fito ba daga gare shi to wan kaya waje ba. Akwai hadisan da suke shaidawa da wannan ga wannan masabar ta biyu da aka fada. To ya aika zuwa wani mutum daga mutanen Madina sunansa Itbanu. Itbanu sunan mutumin na Itbanu ibn Malik al-Ansari. To sai mutumin ya zo alhalikan sai yana digar da ruwa, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi, kai mun gaggauta ka sanda muka aika ka zo kana tare da iyalinka shine kai maza kai wanka ka zo. Sai mutumin ya ce kwarai haka aka yi ya Rasulallah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi, idan aka gaggauta ka irin wannan ko ka sadu da iyalinka sai ya zamo ba abin da ya fito daga gare ka, to ka tsaya ka yi alwala kawai ba sai ka yi wanka ba. Wahabu ya yi mutaba a wannan hadisin, wato ya ruwaito hadisin daga Shu'batu, wato ya mutaba a ganin Ibn Shumayl.
Kala Abu Abdullahi
Buhari ya ce
wallahi ya gurgun gundarun
gundaru a tasar ruwayar bai ce ba, haka nan ya haya ba su fada a tasar ruwayar ba an Shu'bata, a ruwayar su daga Shu'batu ba su ce ba aluru, ba su faɗi lafazin aluru din ba, kawai cewa suka yi fa'alaika aka shafe mubtada. An faɗa cewa akan shafe mubtada ko wa hasbu ma yu'lamu ja'izun kama taqulu zaidun ba'da man inda kuma. Kuma wannan hadisin yanda aka faɗa da wannan sigar Muslim ya fito da shi haka, haka nan Nasa'i da Ibn Majah. To kuwa tashi babu babu rajulin yuwar ri'u sahibu, babu rajulin yuwar ri'u sahiba. Shi ne aka ce hujjar wa'ancan kenan. Yawwa, shi ne hujjar wanda suka tafi akan cewa wankan ya wajaba. Yanda wa'ansu hadisan ma irin wannan wanda suke nuna ai wankan ya wajaba a matuƙar dai an samu fakar da hashba. To bil'ayni wa kasaril abi kasaril ayni. To
bismillah.
To babu menene babun cewa ya halatta wani yewa wani alwala, ya halatta wani yewa wani alwala.
محمد بن سلامي قال أخبرنا يزيد بن هارون أن يحيى عن مصعب بن عقبة عن قريب مولى بن عباس.
تو يا كما دغ قريب بلال بن عباس رضي الله تعالى عنه ya karbo daga Usama dan Zaidu wato masoyin manzon Allah dan masoyin manzo sallallahu alaihi wasallam hibbu rasul sallallahu alaihi wasallam ibn hibbi. Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a wani hadisi Usamatu ahabbun nasi ilayya, a duk duniya ba wanda na fi so irin Usama. Masu ruwayar suka ce ma hasha Fatimata wala gairaha, bai ware Fatima ba ko watanta. Ya ce Usamatu ya fi kowa soyuwa zuwa gare shi. To shi Usamatu shi ya ruwaito wannan hadisin. To cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayin da ya taho daga Arfa a san da ya yi hajjatul wada'i, lokacin da ya yi hajjatul wada'i ya taho daga Arfa sai ya bauɗe zuwa hanya da take gefen dutse, wato ya biya bukatarsa. Usama ibn Zaid ya ce sai na haɗin na zuba ruwan alwala gare shi, alhali shi yana yin alwalar.
Ya
ce ya Rasulallahi za a yi sallah ne a nan? A nan za a yi sallah ne? shi Usama yana ganin magarba ai ta yi sosai. Fagala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai gurin da za a yi sallah sai nan gaba, ba a zo inda za a yi sallah ba, saboda Arfa, in an taho daga Arfa sunna ce a jinkirta magarba a bari sai an je Muzdalifa a hada da Isha. Wajen ma'a waka sara illa ahalaha, yanda mai mahutar sare ke fada. To,
da suna abu bin Ali, ala da suna abu wahali, ala sami shi haibar sa'idin, ala abubuwar nisa albin Ibrahim, annan na zai zuna bayar zuna wadihimi a habarauku.
Zato, wannan hadisin da ya gabata aka ce ya nuna kenan ashe daidai ne. Don wani yana ya zuba wani ruwan alwala a kan gaɓoɓinsa, shi ne ma abinda shi Buhari ya kawo babin dominsa. Hakan nan wato kamar ɗebon ruwa da makamantansu, don wani alwala duk wato daidai ne kenan, ahan daidai kenan. Amma aka ce wato su malaman suka ce amma a ce shi wanda zai zuba ruwan shi ne zai wanke gabar wanda ake zai alwalar, to wannan karahiya ne sai idan akwai larura. In akwai larura to wannan fa, amma idan ba larura ai karahiya ne. Kamata ya shi mai alwalar ya zama shi ne da kansa zai ringa cuɗa gabobinsa, ba wani ya cuɗa masa ba. Wato akwai hadisi da aka ruwaito inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ya ce ni bana neman taimako da wani a wajen alwalata, cewa wai ya faɗa wa sayyidina Umar ne, sanda sayyidina Umar yake kokarin ya gaggawa zuba masa ruwa. To wannan hadisin hadisi ne da malamai suka ce gaba ɗaya bai da tushe. Wai ya faɗa haka a littafinsa Majmu'u Sharhin Muhazzab, ɗaya daga cikin littattafan nan manya na addini guda hudu da ake cewa indai wanda yake masanin addini ne ko malamin addini bai kamata a ce ba shi da wa'annan littattafan guda hudu ba. Ɗaya daga ciki shi ne Majmu'u na Nawawi, ɗayan Muhalla na wato Ibnu Hazmi, Muhalla na Ibnu Hazmi, sai kuma Sunanul Kubra ta Bayhaqi, sai na hudun shi ne Kitabu Tamhid na Ibnu Abdul Barr. To wannan manyan littattafai ne wanda malamai suke cewa wanda ya tsaya karanta su ya fahimce su, to lalle zai san addini hakikanin sani wanda ake bukata. Wa'annan littattafan guda hudu, Sunanul Kubra da Bayhaqi da Muhalla na Ibnu Hazm da kuma Tamhid Sharhi Muwatta na Ibnu Abdul Barr da kuma Majmu'u Sharhi Muhazzab na Nawawi. To حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يا ابن سعيد ان نافع ابن جبير بن مطعم اخبره انه سمع عروة بن المغيرة بن شعبة واتونا حديث يا كنشي تابعي ديوا يا ابن سعيد الانصاري تابعيني سعد بن ابراهيم تابعيني نافع ابن جبير بن مطعم تابعيني عروة بن المغيرة بن شعبة تابعيني shi yasa tabi'ai har guda hudu. Shi yasa za ka ga hadisin wato isnadinsa ya yi tsawo, isnadin nasa ya yi tsawo tsakanin Buhari da manzo sallallahu alaihi wasallam a ciki wajen mutum bakwai ne, saboda tabi'an da yawa. To, yana zantawa daga mahaifinsa shi ne Mugira ɗan Shu'ba, wato wanda yake daga Banu Saqifin, wanda shi ya musulunta ne dab da za a yi sulhun Hudaybiyya, kuma wato ya yi gwamna a Kufa zamanin Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu. An ce ya wafati hijira ta 50. A wannan littafi mai albarka Sahihul Buhari hadisan Mugira 11 ne, hadisan da Mugira ya fitar a cikin Buhari guda 11 ne. To annahu cewa shi Mugira yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wata tafiya, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi don biyan bukatarsa, cewa shi Mugira ya haɗe yana zuba wa manzon Allah ruwa, alhali manzon Allah yana alwala, ya wanke fuskarsa da hannayensa, ya shafi kansa, kuma ya shafa bisa huffofi. Wato, hadisan da suka zo da cewa manzon Allah ya shafa bisa huffi sun kai matsayin tawaturi. Shi ya sa duk ahlus sunnati suka tafi a kan cewa yin shafa bisa huffi daidai ne. Shafa bisa huffi daidai ne. Saboda wa'innan hadisan sun kai a matsayin mutawatir. Inda Jalaluddin Suyuti yake faɗa alfiyarsa ta hadisi, khamsu wa sab'una rawaw man kazaba wa minhumul ashratu summan tasaba lahu hadithur raf'i lil yadaini wal hawri wal masi ala al huffaini wal masi ala al huffaini. To,
babu karatun qur'ani ba'da al hadith wa ghairihi,
babin cewa mutum yana iya karatun qur'ani ko da alwalarsa ta ruware, ko da a ce alwalarsa ta ruware wannan bai hana ya karanta qur'ani ba.
وقال
منصور
ابراهيم
لا باس بالقراءه من سورة المؤتمر يا كربو daga wani babban tabi'in shine Ibrahim ibn Yazid an-Nahai wanda yana cikin manyan masana fiqh kware a cikin tabi'ai. Shi Ibrahim yake cewa ba laifi a karanta Qur'ani a dakin wanka, ba laifi a karanta Qur'ani a dakin wanka. To, yanda Nawawi, Muhyiddin Nawawi ya ciro a littafin Azkar, shine mafi yawan jama'ar Shafi'awa sun tafi a kan rashin karhanci. Amma a sharhin Kifaya na Saimari aka ce a'a, bai dace a ce a karanta Qur'ani a ɗakin wanka ba. Wannan ko ya dace da abin da mafi yawan malikawa suke kai cewa karatun Qur'ani a ɗakin wanka bai dace ba. To, haka ma Hanafiyawa su ma sun ce karahiya ne. Suka ce da ɗakin wanka da ban ɗaki ai duk tafiyar su ɗaya. Da ɗakin wanka da ban ɗaki ai kusan duk tafiyar su ɗaya, bambancin ɗan kaɗan ne. Wato, bambancin ɗan kaɗan ne. Musamman su Hanafiyawa da suke ganin yau ai ruwan ma da aka yi wanka da shi, inda wankan da aka yi na ɗauke kari ne, ai ya zama najasa. Shi ya sa gani suke dama a ɗakin wankan ruwan diddan shin galibi na najasa ne. Saboda inda wankan da aka yi na janaba ne ko na ɗauke jinin haira, to a wannan ruwan a wajensu ne kamar najasa yake. Shi ya sa ba su ga cewa a sake ba amfani da shi ba. Amma Muhammad ibn al-Hasan shi daga cikinsu shi bai ganin haka. To, a cikin to shi ba wanda suka ce ai bai dace din ba su ya zama hukuncin bai dace ba ne. Yawwa, amma wanda suka ce ba laifi sai ya zama hukuncin ba laifin ne kenan. To, ba laifi mutum ya rubuta wasiƙa ko da bai da alwala, ko da a ce kuwa wasiƙan nan ta kunshi aya ta Qur'ani ko wani ambato na Allah. To,
وقال حماد عن ابراهيم
حماد بن سليمان مالم ابو حنيفه وند ابو حنيفه دده a wajen sa yana ilimi yace ya karbo daga ibrahim an-nahai
in kana alaihim izarun fasallim
idan masu wanka a dakin wanka sun lullube jikin su da zani, wato akwai zani a jikin su, to in zaka wuce kai musu sallama. Amma idan ba haka ba, to kakka ce za ka yi musu sallama.
Haddasana Isma'ilu, haddasani Malikun, amma Karmatu bin Sulaimana, an Quraibin Maula bin Abbasin, Abdullahi bin Abbasin a Kabarahu.
Abdullahi bin Abbasin ya ba Quraibu labari,
Allah Ubatu Lilata,
cewa ya kwana wata dare a wajen halarsa, ‘yar uwar mahaifiyarsa ita ce Maimuna. Mata Annabi sallallahu alaihi wasallama, ita Maimuna halar Abdullahi bin Abbas ce. Ita Maimuna ita ce karshe a matan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aura. Ramzan sahihan muhazzaba, khalili, سبا أكلي هلازين حولة zahaji duha ranzan sahihan muhazzaba to ita tace ta karshe a aure da manzo Allah ya aura to
farqati fi aradi wa risalati
wato yace fardajatu sai na kwanta inji Abdullahi ibn Abbas fi aradi risada a fadin katifa ni sai na kwanta a fadin katifa tunda sanin shi Abdullahi ibn Abbas yana yaro
wannan
da Allah ko da iyalinsa suka kwanta a tsawon katifar
nama rasulullahi
wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bacci
hatta idan ka safar lailu
hayya inda dare ya raba
au kabada wa bi qalil
koko ya rage kadan a ce dare ya raba
au bada wa
koko a'a ya bayan ya raba din ne da kadan
manzo
Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tashi ya haɗi yana shafe alamun bacci daga fuskarsa da hannunsa sannan kuma ya karanta ayoyi guda goma waɗanda su ne na ƙarshe a suratu Ali Imran wato inna fi al-samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi zuwa wata salka wadda take a rataye ya alwala daga ruwanta ya debo daga ruwan ya alwala ya kyautata alwalarsa sannan ya tashi yana salla Abdullahi ibn Abbas yace sai na tashi ni ma sai ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sannan naje na tafi na tsaya a bangarensa na hagun sai ya dora hannunsa na dama a kan kaina ya juyo da ni ya dawo da ni daga dama da shi ya kama kunnena na dama yana tumkawa a hannunsa wato ya nemi masa haka ne don ya saki jiki
Manzo
Allah sallallahu alaihi wasallam ya salla raka'a biyu sannan ya sake wasu raka'a biyu sannan ya sake wasu raka'a biyu sannan ya sake wasu raka'a biyu sannan ya sake raka'a biyu wato guda 12 kenan sannan ya wuturi da ta da daya ya zama 13 kenan sannan manzo Allah alaihi salatu wasallam ya kwanta har mai kiran sallah ya yi zo ya sanar da shi cewa asuba ta yi manzo Allah ya tashi ya yi sallah raka'a biyu sauƙaƙa wato raka'atayl fajri sannan ya fito ya yi sallah asuba ya fito ya yi sallah asuba da sahabbansa to wato wasu malaman suka ce a yanda ya zo a hadisin nan cewa ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tashi ya karanta wannan ayoyin goma ya nuna kenan ashe karatun Qur'ani daidai ne ga wanda ma bai da alwala ko da yake aka ce masu kafa hujjan nan hujjarsu ba cikakkiya ba ce me yasa saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kamar sauran mutane su yake ba a wajen bacci shi ya faɗa cewa tanamu ainaya wala yanamu qalbi ke yasa shi bacci ba warware masa alwala yasa an gama ya tashi daga bacci yayi alwala to yayi ne kawai dan tajdidi ba wai dan alwalar tasa ta warware ba ehm ba dan alwalar tasa ta warware ba to
babu mallara tawara illa min al-gashil
na babu wanda bai ga cewa alwala na wajaba ba sai fa idan mutum yayi bacci baccin mai nauyi amma dan yayi bacci sassauka wannan alwala bata wajaba ba ko kuma yayi suma suma da take sama sama bata tsananta ba to shi ma alwala bata wajaba ba a kansa
hada salatu subahiyu ala tasni maliku an sha bi ruwata an barati fi fadiwata an jotta shi asma bin abi bakari annaha qalat
ita kakar ta wato kakar fadima ita ce asma'u ya abi bakar sayyidatuna asma'u ya sayyidatuna aisha ita fadimatu yar munzirce munzo kuma dan zubair ibn al-awami ko munzir dinnan dan asma'u ne shi yasa ita fadima matar hisham ibn urwata wato da kakarta da kakar mijinta duk daya ce wato ita Asma'u ita ta haifi uban Fadima kuma ita ta haifi Urwatu shi yasa auren kamar na dan wato yar ya ce da dan dan kani aka hada duk uwa ɗaya uba ɗaya suke to ita kakata ta sayyidatuna Asma'u ɗan sayyidina Abubakar
Allah kala
ta ce
Aisha
ta sallallahu alaihi wasallam shi ta aka samu nusuhi biyu akwai nusa da take cewa an jaddati hi akwai nusa kuma an jaddati ha wanda kowanne daidai ne kowanne daidai ne kakar Hisham ita ce kakar ta Fadima kakar Hisham din ita ce kakar Fadima din dai anna ha kala cewa sayyidatuna Asma'u ta ce ya ji wajen Aisha wato kanwarta mata annabi sallallahu alaihi wasallama yayin da rana ta buya sai naga mutane a tsaye suna ta sallah sai naga ga ta ita ma Aisha tana tsaye tana sallah wace da ita me ya samu mutane ne sai ce min nuni da hannu wajen sama ba kya ganin ba rana rana ta buya ta ce subhanallah ashe baki gane ba baki fahimta ba nace ashe wannan wata alama ce ke nuni da kanta anna am kwarai aya ce Asma'u ta ce na tsaya ni ma tare da su har sai da na jijiri ya dauke ni kamar na su ma sai na haɗe na ɗebo ruwa na zubawa a kan kaina yayin da maza Allah sallallahu alaihi wasallam wato nan shi ne mahallin shahidi a hadisi cewa wannan abinda ya same ta bai a ce alwalatta ta warware ba wannan jirin ko suman da ya same ta sama-sama tunda suman bai zurfi ba ba a ce alwalata ta warware ba. Yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama sallah,
hamidallah,
ya godiya ga Ubangiji, ya yabo gare shi. Sannan ya ce,
ma min shay'in kuntu lam arahu
illa qad ra'aytuhu fi ba wani abu da da can ban gan shi ba sai ko an nuna min shi a wannan matsayi watawa. Sai wannan tawa duk abin da ma da Allah bai nuna min ba sai da aka nuna min
hatta jannata wan nara
kai har aljanna da wuta wannan tayi a ce hatta jannatu wan naru ya zama kamar adafi ne akan min shay'in an dubi mahallin min shay'in din tunda shay'in din nan mubtada ne duk da cewa an sa masa min za'ida tayi kuma a ce hatta jannata wan nara tayi kuma a ce hatta jannati wan nari kowanne dai yana yi wata fuskar na hau to amman wahayi
annakum tuftanuna fil quburi
cewa ko din nan sai an tambaye ku a kaburburanku
misla au qareba min fitnatid dajjali
wannan wahalar tambayar nan ta kabari ta kai kamar wahalar masihu dajjal ko kusa take da haka Fadima ta ce ta mance a cikin wannan guda biyun wanne ne Asma'u ta fada za a zo ga ɗayanku yana kabarinsa bayuƙalu lahu a ce da shi me ye saninka game da wannan mutum ana nufin manzo sallallahu alaihi wasallama da wannan wasu suka fa hujja cewa sannan ashe ana buɗewa ga shi wanda yake kabarin ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa za a tambaye shi daga cewa ya ka san wannan yana ganin sa a sannan
ba ammal mu'minu
amma wanda yake mu'mini ko ne yake su kankance ya yadda da annabtar manzo
da adari ayi zalika qala
Fadima ce tace na mance ko dai mu'minu ko mu'kinu Asma'u ta fada
ko ya kulu
sai ya ce
ko Muhammadur Rasulullah
Muhammad ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da hujjoji da suke tabbatar da cewa shi annabi ne ya zo mana da shari'a muka amsa mun ba da gaskiya mun bi shi. Sai mala'ikun nan da suka zo tambayar sa su ce da shi,
nam salihan,
ka kwanta kana cikin jin daɗi, kana cikin nutsuwa.
Faqad alimna in kunta la mu'mina,
mun tabbatar kai din nan mummuni ne.
Wa ammal munafiqu,
amma wanda yake munafiki ko wanda yake mai kokonto, Fadima ta ce na mance wanne ne a ciki Asma'u ta faɗa, ko dai ta ce munafiku ko murtabu. In an tambaye shi me sanin ka game da manzo, sai ce ai shi bai sani ba. Wai shi ya ji mutane ne dai suna faɗar abu, shi ma ya bi su ya faɗa, ba wai don ya yadda ba. Ya bi su ne ya faɗa, ba wai don ya yadda ba. To sai shi kenan, sai gamu da azaba. To a cikin wanda kuma ya kokonto a game da lamarin manzan Allah, ai ya kokonto a kan duk lamari na addini, tunda addinin gaba ɗaya ai manzan ne ya zo da shi. Shi wannan hadisi aka ce wanda suka ruwaito shi duk mutanen Madina ne, kuma ya kunshi riwayatul aqrani, domin Hishamu da matarsa Fadima sa'o'i ne. Kuma akwai haddasani, akwai haddasana, akwai an, akwai kala. Kuma wannan hadisin nan gaba zai zo a baya gabata a kitabul ilmi, da kitabul daharati zai zo nan gaba a kitabul kusufi, da kitabul i'tisami, da kitabul istihadi, da kitabul sahawi. Muslim ma ya ruwaito hadisin a kitabul salati. To babu masir ra'asi kullihin, babin cewa a alwala a shafi kai gaba daya.
Liƙaulillahi
ta'ala, Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce,
wamsahu bi ru'usikum,
ku shafi kawunan ku gaba daya. Ya zama bar kamar za'ida ce, yanda shi Buhari ya fahimta. Fahimtar Buhari a nan ta dace da fahimtar Imam Malik radiyallahu ta'ala anhu. Shi ma Imam Malik ya fahimcewa dole sai an shafi kai gaba daya.
Wa qala ibn Musayyib,
Sayyid ibn Musayyib ya ce,
al mar'atu bi manzilati rajuli,
mace tafiya su ɗaya da namiji,
tamsuhu ala ra'sihi,
ita ma dole ta shafi kanta, katta ce za ta shafi kallabi ko dan kwali ko abin da ya kama da haka.
Wasu ila malikum,
an tambayi Imam Malik,
ayu tuzu an yamsa wa ra'si,
ya isarwa mai alwala a ce ya shafi wani bangare daga kansa, bai shafi duka ba. Sai Imam Malik ya kafa hujja akan cewa haka bai wadatar ba da hadisi Abdullahi ibn Zaidin wanda za a faɗa nan gaba.
Haddathana Abdullahi ibn Yusuf, qala akhbarana Malik an Amr ibn Yahya al-Mazni an abihi anna rajulan qala li Abdullahi ibn Zaidin,
wani mutum ya ce da Abdullahi ibn Zaidin, shi wannan Abdullahi ibn Zaidin din kakan Amr ibn Yahya al-Mazni ne, wato majaza, domin ba wai a hakika ba, domin ammin ubansa ne, ammi ne na ubansa. Shi yasa kakan Amr ibn Yahya al-Mazni shi ne dan uwan Abdullahi ibn Zaid. To
ta sadiwa an turiya ne kai fa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya tawaddau,
ka iya nuna min yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi alwala?
Qala Abdullahi ibn Zaid,
wannan ya nuna kenan a shetin zamanin sahabbai wajen koyarwa akan yi amfani da koyarwa a aikace, ba wai koyarwa ta bayani da baki kawai ba, a'a, akan hada da dunawa a aikace. Sai Abdullahi ibn Zaid ya ce,
na'am,
kwarai, ya ce a kawo ruwa, ya zuba a kan hannayensa, ya wanke hannayen nasa sau biyu, sannan ya kurkure baki, ya shaka a hanci, ya face sau uku, sannan ya wanke fuskarsa sau uku, sannan ya wanke hannayensa sau biyu izuwa kusassarin hannu, sannan ya shafi kansa da hannayensa, ya taho da su, ya dawo da su.
bada bi muqaddamira
ya fara shafar daga wajen magabacin kansa daga wajen goshi
hatta zaba shima ila kafahu
bi hatta tafi bihi ma da hannayen nasa ila kafahu zuwa wajen kiyarsa
kuma raddahuma ila al-makan
sannan ya dawo da hannayen zuwa wajen da ya fara shafar daga gare shi wannan shine hujjar Imam Malik ta cewa ba gashi an nuna cewa gaba daya aka shafa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shafa gaba daya su wajen malikawa da kuma wajen hanafi hanabilawa shafa kai lalle a shafa gaba daya shafiyawa ku suka ce koda ya tsa uku ma mutun ya dora ya isa masa amma a shafa gaba dayan yafi hanafiyawa ku suka ce in ya shafi rubi in kan ya wadatar masa to
kuma ga sala rijlaihi
ba sannan ya wanke kafafunsa
babu ga sala rijlaini ila ka'abaini
to ku ya tashi ne ko ko to na ai idan ya gama ai idan kaifa ma masaha wa au aba azahu yanda mai risala yake fada duk yanda mutum ya shafi kan nasa in dai ya gama ya isa masa illa iyaka wannan sifar da aka fada ita tafi kyau yo wannan sifar ita tafi kyau amma dai in dai ya shafi kan nasa gaba daya ai ya wadatar masa abin da yake bukata ya tabbata ya shafi kan gaba daya to
babu gasalin rijlaini ila ka'abaini
babun cewa a wanke kafafu a wajen alwala zuwa idan sau cewa a wajen alwala a wanke kafafu har zuwa idan sau
da sana Musa kala hatta sana wa haibun amrin ana bihi kala shahidu amra bin abil hasani
yace na halarci amra bin abil hasani ya tambaye Abdullahi ibn Zaid an
ru'in nabi sallallahu alaihi
wasallam daga sifar alwalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi alwala
kada abi taurin
sai yace a kawo daro na ruwa ya nuna musu siffar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya alwala
akafa ala yadihi min at-tawri
ya kifa wato ya wato tuntsuro akan hannunsa min at-tawri daga wannan daren ya wanke hannayensa sau uku kowanne sau uku sannan ya shigar da hannunsa na dama a cikin daren ya ɗebo ruwa ya kurkure baki ya shaka hancinsa ya face kamfata uku yayi sannan ya shigar da hannunsa ya ɗebo ruwa ya wanke fuskarsa har sau uku sannan ya wanke hannayensa sau biyu zuwa wato gabar hannu kusassarin hannu sannan ya shigar da hannunsa ya shafi kansa ya fuskanto da hannayen nasa ya dawo da su sau ɗaya sannan ya wanke kafafunsa zuwa idan sau da babin cewa ba laifi mutum ya yi amfani da ragowar ruwan da mutane suka yi alwala suka rage ba laifi a yi amfani da ruwan da aka yi alwala aka rage to a jarir ibn abdullahi sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam ya umarni iyalinsa ya umarci iyalinsa su yi alwala da ragowar ruwan da ya kurkure baki
Samitu
Abatu Haifata na ji Abatu Haifa ya kulu wato Abuja Haifa yana cikin manyan malamai na tabi'ai mutumin kofa sunansa na hakika wa Habu ibn Abdullahi almajirin sayyidina Ali ne ko ma kai yana cikin sahabbai sahabi ne na manzo sallallahu alaihi wasallama shi wannan Abu Juhaifata yace Manzala sallallahu alaihi wasallam ya fito gare mu a wakacin garzi a wakacin garji an ce shi Abaju Haifa wa Habubni Abdullahi Suwa'i wanda yayi wafati hijira ta 74 a cikin Buhari yana da hadisai har guda 7 shi Abaju Haifa Abuju Haifa hadisansa anan a wannan littafi mai girma guda 7 ne yana cewa manzo Allah ya fito gare mu sallallahu alaihi wasallam bil hajirati a wakacin garji wato tsakiyar rana sanda rana ta take kwarai
kawati ya bi waru'in
aka kawo masa ruwan alwala
fatawafa
eh alwala
wajalan nas ya'khuduna min fadal waru'i
sai mutane suka hadu suna diba daga ruguwar ruwan alwalarsa suna neman albarka da shi
ya kamar sauna bi
suna shafawa a jikinsu dan neman albarka
sallallahu alaihi wasallam az-zuhr rak'atayn
manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallaci az-zuhr rak'a biyu saboda ana cikin tafiya ne
na'am
wato wannan ana cikin tafiya ne ana makka ne a tsakiyar makka filin makka
wal asr rak'atayn
ya sallaci al-asr ma rak'a biyu
wa bayna yadayhi anazatun
alhali akwai sanda a gaban manzo sallallahu alaihi wa sallama
wa qala abu musa
abu musa ablam ibn qais al-ash'ari yace
da annabi sallallahu alaihi wa sallama bi kadahin
manzo Allah yace a kawo wani daro yake akwai ruwa a ciki ya wanke hannayensa ya wanke fuskarsa fihi a cikin wannan ruwan ya tofi a cikinsa
kuma kala lahumma
sannan yace da Bilal da Aba Musa al-Ash'ari ku sha daga wannan ruwan
wa abriga
ku zuba bisa fuskokinku da kirazanku wato diddan neman albarka to
hadda sura Ali ibn Abdullah
wato wannan hadisin anan Buhari ya kawo shi mu'allaki amma anan gaba a kitabul magazi zai kawo shi da isnadin sa shi yasa yana cikin hadisai kamar wajen guda 1200 da Buhari ya ta'alikin sa a wani wajen amma a wani wajen ya kawo su da isnadin su cikakke to
haddathana Ali ibn Abdullah qala haddathana Yaqub ibn Ibrahim ibn Sa'd qala haddathana Ali an Salih an ibn Shahab qala
to ya yace Muhammad ibn Shahab az-Zuhri yace Mahmud ibn Rabi ya ban labari yace Ibn Shahab yace
wallazi majja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi wajhi
shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya guntsuwa ya fesa a fuskar sa sannan yana yaro karami alhali yana yaro karami daga rijiyarsu
wa qala urwatu
urwatu ya fada daga misuwaru da waninsa yusaddiqu ko
kullu wahidin minhum ma sahibu
kowanne a cikin su yana gaskata ɗayan wato kowanne hadisin sa yayi daidai da ɗayan idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi alwala sai sahabbai su kusa kamar sa yaki akan ruwan alwalar tasa kowa so yake ga samu kowa so yake ga samu ko kaga a jiki wato na hadisin anan na Urwatu ibn Zubair dinnan Buhari ya kawo shi mu'allaki amma anan gaba a kitabu shurudi zai kawo shi da isnadin sa cikakke
na babu
to wannan babi ne
Abdurrahman ibn Musa qala hadathana Hatim ibn Isma'il an al-Jadi qala sami'tu Sa'ib ibn Yazid yaqulu
naji Sa'ib ibn Yazid yana cewa wato shi Sa'ib ibn Yazid yana cikin kananan sahabbai ya je hijjatul wada'i tare da manzo sallallahu alaihi wasallam mahaifinsa shi yake ritaba da shi shi sannan Sa'ib bai fi dan shekara 7 ba yana kamar shekara 7 an ce yayi wafati a Madina hijira ta 91 a wannan littafi mai girma yana da hadisai har guda 6 shi Sa'ib ibn Yazid yana cewa zaba bi halati halata ta tafi da ni ba faɗe sunan halatta sa ba.
Ila nabi
waja annabi sallallahu alaihi wa sallama tace ya rasulullahi dan yar uwannan nan dan yar uwannan tawa wato wato bai da lafiya yana faduwa in ya tashi zai tafiya yana da ciwo a kafafu
kuma sahara ati
sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shafi kaina
wada ali bil barakati
yi min addu'a cewa Allah ya sanya albarka a gare ni
kuma tawaffa
sannan manzo Allah ya yi alwala sa'ib ya ce sai na sha daga ruwan alwalarsa
kuma kun to harfa zahari
sannan na tsaya a bayansa
ya
duba zuwa hatimin annabta tsakanin kafadinsa da kamar wato abinda ake sawa na rike labulan daki abinda ake sawa na balle labulan daki
babu marmara wannan shagalin da fatin wahidati
babu wanda ya kurkura bakinsa ko ya shaka ruwa daga kamfata daya da kurkuran bakin da shaka ruwan ya zamo duk da kamfata daya aka yi su
hatta salamu sadaru ala tsana Khalid bin Abdullahi ala tsana Amr bin Yahya an abihi an Abdullah bin Zaid annahu afraga min al-ina'i ala yadayhi
cewa Abdullah bin Zaid al-Ansari ya zuba daga ƙwaryar ruwan alwala akan hannayensa ya wanke hannayen
kuma ga sala
sannan ya wanke koko ya kurkure baki ya shaka ruwa a hancinsa daga kamfata daya a ya aikata haka har sau uku ya wanke hannayensa zuwa kusassarin hannu sau biyu ya shafi kansa daga bada baya ya wanke hannayensa ya wanke kafafunsa zuwa idansa sannan ya ce yanda kuka gana yi alwala haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake alwala wato wannan hadisin ya kunshi ta hadisi ruwa da haddasana da kuma an ana an kuma wato Buhari a waje biyar ya fidda hadisin nan haka nan Muslim ma ya fidda hadisin shi yasa hadisi ne muttafaqun alaihi babu matsin rasi babu shafar kai marratan sau daya cewa a shafi kai sau daya
salatu laywan bin harbi qala tasna wa haybun qala tasna aur bin yahya an abihi qala shahidtu amr bin abi alhasani
yahya ce na halarci amran bin abi hasani
sa'ala abdullah bin zaid
ya tambaya abdullah bin zaid al-ansari daga sifar awalan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama
wani abi saurin min ma'in
sai abdullah bin zaid yace a kawo daro na ruwa ya yi alwala gare su ya zuba ruwan nan a kan hannayensa ya wanke su sau uku uku sannan ya shigar da hannunsa cikin ƙwaryar ruwan alwala ya kurkura bakin ya shaka ruwan ya face har sau uku da kamfata uku da na ruwa sannan ya shigar da hannunsa a cikin ƙwarya ya wanke fuskarsa har sau uku sannan ya sake shigar da hannunsa a cikin ƙwarya ya ɗebo ya wanke hannayensa zuwa kusassarin hannu har sau biyu yana wanke hannayen sannan ya sake shigar da hannunsa a cikin ƙwaryar ya shafi kansa ya taho da hannayensa ya juyo da su sannan ya shigar da hannunsa a cikin ƙwaryar ruwan ya wanke kafafunsa
wa dusana Musa kala da sana Uhaibun kala wa sara sau maratan
ya sasa ruwa ya shafi kansa sau daya
babu ru'i rajul ma'amra'atihi
babin cewa daidai ne mutum ya haɗu da matarsa su yi alwala tare daidai ne mutum ya yi alwala tare da matarsa
qabalu ru'il mar'ati
da kuma cewa meye hukuncin ragowar ruwan da mace ta alwala ta rage
wato wara umaru bil hamimi
mata sayyidina umar yayi alwala da ruwa din mai dimi ruwa wanda yake mai dimi wannan hadisi ne da buhari ya kawo shi mu'allaki amma sayyidun masur din abdurrazzaq da wani su sun kawo shi da isnadi ingantacce cewa wato sayyidina umar yayi alwala da ruwa wanda yake mai dimi to
wa min baitin asraniyatin
yayi alwala daga ruwan da aka debo a salka ko wato tulu daga gidan wata banasariya
حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر انه كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا
عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يتي ماذا جماعه sukan hadu su alwala gaba daya abinda ake nufi mutun yakan hadu da matarsa ko matarsa su alwala tare a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam wannan da sahabi ya fada ce ana yi kuma ya fada zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a ce hukuncin marfu'i ne hadisi ne marfu'i to
babu sabbin nabi sallallahu alaihi wasallam wudu'uhu ala al-mughma alayhi
babu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zuba ruwan alwalarsa bisa wanda ya suma
hadathana Abu al-Walid qala hadathana Shu'batu amma Abu ibn al-Munkadiri
qala sami Jabir ibn al-Munkadiri wato taimi kurashi wanda yake na cikin masu tsantsani kware yayin fati jira ta 131 yace na Jabir ibn Abdullah yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo dan ya gaishe ni alhali sannan ban da lafiya ba na iya gane ko me rashin lafiya ya ci karfe na sai manzo Allah ya yi alwala ya zuba a jikina daga ruwan alwalarsa sai hankali na ya dawo gare ni na komo cikin hayyacina sai na ce ya rasulallahi gado na wa zai ci gado na zahir dai ba ni da ɗa ban da uba magada na ba ɗa ba uba a cikinsu sai ayar gado ta sauka wato ko dai yana nufin ta ƙarshen suratul nisa'i yastaftuna qulillahu yuftikum fil kalala koko yana nufin ta tsakiya ta farko-farkon surar yusufu lahu fi auladikum aka ce wato daga wannan hadisin an gano farlar da take cikin manya su je su gaida na ƙasa da su in ba su da lafiya kuma wannan hadisin a nan gaba Buhari zai kawo shi a kitabul dibi da kitabul fara'id hakanan Muslim shi ya rawaito shi ne a kitabul fara'id Nasa'i da Ibn Majah